ayyukan da kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasarar doge ta kwara cikin Stock City da kwallaye uku da nema a gasar Premier League na bana mako na 23 da aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester ta samu nasarar kwallon ta farko ne a cikin minti 9 da fara wasan ta kafa ta wasan ta mai suna Valencia a cikin mintuna na 9 inda ya samu taimakawa ta kafan dan wasan ta Fosfago Rio sai ana mintuna 38 Pogba ya sake samun daman taimakawa Antonio Martial ya jefa kwallo ta biyu a ragar Stock City suna cikin minti na 72 Lukaku ya jefa kwallo ta uku haka da aka tashi a wasan uku da nema a yau kuma za a fara ta da FA Cup na kasar Ingila inda West Ham za su fara ta da kungiyar kwallon kafa ta Shrewsbury Town Leicester City a gida suna tare da Plymouth Town sai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wani zai fara ta tare da kungiyar kwallon kafa ta Leicester Town United ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mansfield Town za su fara ta da kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City ne sai kungiyar kwallon kafa ta Reading za su fara ta da kungiyar kwallon kafa ta Stevenage misalin karfe 9 saura kwata na daga agogon Nigeria ne yar kamar da kasar Chadi muka tsallaka kasar sir kuwa bangaren La Liga mako na 19 a jikin kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta doke daga ne ta kwallaye 3-2 a can kasar Faransa kuwa bangaren Ligue 1 na kasar Faransa a yau za a fafata a wasannin mako na 21 mai takin wasan tsakiyar mako inda kungiyar kwallon kafa ta Girondins a yau suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Fay sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille za su fafata da Strasbourg sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco za su maje gumi da Lens idan muka dawo bangaren nahiyar Afirka kuwa a wasan da ake fafatawa na Chad a ce kungiyar kwallon kafa ta Libya ta kasar Libya ta doke Ecuador da Equatorial Guinea da kwallaye 3-2 sai kungiyar kwallon kafa ta Nigeria suka tashi canjarar babu ci da kasar Rwanda a yau kuma za a fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Angola da kungiyar kwallon kafa ta kasar Burkina Faso sai kasar Cameroon ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Congo idan muka dawo sauran labarin ko hukumar gudanarwa ta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ba da tabbacin tafiyar dan wasan ta jinya mai suna Dembele wanda zai tafi jinyar sati uku sakamakon rauni da ya samu a kafarsa a yayin da suke training a bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana buƙatar ta ga ta rike mai tsaron ragarta David De Gea kan ya ci gaba da zauna a kungiyar har zuwa lokacin da zai aje takalman ledarsa shugaban kungiyar ya amincewa zai biya dan wasan fan 250,000 a duk sati a maimakon fan 170,000 da yake bashi kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana tattaunawa kan mutum dauko dan wasan kasar gabon America Bournemouth mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund don ya maye mata gurbin Alex Sanchez wanda yake yunkurin barin kungiyar a watan Janairun nan ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta bi Manchester United da Manchester City wajen zawarcin dan wasan Arsenal din Alex Sanchez mai shekaru 29 da haihuwa a bana. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ce har yanzu dai tana kan bakanta na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Ham mai suna Andy Carroll.